Rubiya wannan kasa, duk ana yin wannan da sunan wai ana neman gwamnatin tarayya ta soke hukumar ƴan sanda na SAS. To, tsokacin da nake so in yi a nan shi ne, na farko dai jama'a, kar mu manta da muhimmancin zaman lafiya. Mun gabatar da muhimmancin zaman lafiya kuɗubobi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Mafi ƙaranci dai mun san cewa zaman lafiya ita ce abin da take, idan an same ta ibada ma ke tabbata. Da zaran aka rasa zaman lafiya, to duk alkhairan da kake nema a rayuwa ko addini, wallahi ba ka iya cin musu. Idan kana jin yunwa, sai ya haɗu maka da zubar da jini, to bala'i ya zama maka guda biyu. Idan kana jin yunwa, sai ya haɗu maka da ƙona dukiyanka, bala'i ya zama maka guda biyu. Don haka mu gano muhimmancin zaman lafiya, mu kuma yi tattalin zaman lafiyan nan, mu roƙo Allah zaman lafiyan nan, duk abin da kuma zai ɓalɓalta mana zaman lafiya mai taka tsantsan da shi. Abu na biyu, jama'a kada mu sha'afa, kada mu ruɗu kamar yadda ruɗaɗɗu suka ruɗe, cewa wai wannan al'amari ana neman ne kaɗai a soke hukumar ƴan sanda ko kuma sashen SAS. Idan mun kalli abin nan da idan basira, za mu iya fahimtar cewa akwai lauje a cikin naɗi. Wannan riyawa ne, ba gaskiya ba ne. Duk da ko kasancewa gwamnatin nan, muna fatan Allah ya sanya ta a kan saiti, muna da kurakuran da muke gani, mu ma muna ƙidayawa, muna da abubuwan da muke ganin tafiyan nan ba daidai ba ne. Amma wannan wajibi ya zama faɗa ne na cikin gida. Amma idan duka ya yi yawa na kai ake karewa, kuma naka sai naka, wanda ya zama musulmi ba daidai yake da wanda ba musulmi ba. Duk kuskuren da musulmi zai maka yana nan da alfarman la ilaha illallah. Idan ka haɗa kai da waɗanda ba musulmi ba ko ka yaƙi musulmi, to gobe matsalan da za mu faɗa ciki sai mun faɗa sama da matsalan da Sudan suka faɗa a ciki. An je an rura wutan fitina a Sudan, fi Sudan suna zaman lafiya, suna cikin kwanciyar hankali, amma sun samu kansu cikin yaƙe-yaƙe da zubar da jini, wanda yake kusan shekaru nawa kenan, shekaru huɗu suna fafata yaƙi. Allah kaɗai ya san jinin da suka zuba da dukiyar da ya salwanta, har ya zuwa yau ɗin nan kuma Sudan ba su zauna lafiya ba. An rura wannan fitana a garin Misira, aka salwantar da shugabanni guda biyu ko uku, har yau ga yinan Misira ba ta zauna lafiya ba. An rura wannan fitina a Tunusiya, Afirka ne, har yau Tunusiya ba ta zauna lafiya ba. Kar ku manta da alƙawarin ƙasashen Turawa cewa shekara ta 2000 Najeriya za ta tarwatse. Allah ya tsallakar da mu. Aka ce 2003, aka ce 2007, 2011, 2015, 2019. Allah na tsallakar da mu saboda ikhlasin waɗansu ɗaiɗaikun mu da addu'o'in da musulmi ke yi. To sun lashe takobin a wannan gaban sai Najeriya ta tarwatse. Wannan zanga-zangan da kake gani, kar ka riƙa kallanta a matsayin yanzu Buhari kawai. Maganan ta wuce maganan Buhari. Magana ce kai musulmi ne ɗaya kenan. Magana ce duk da mu ɗin nan ba ma kira zuwa ga ƙabilanci, ba mu goyi bayan ƙabilanci ba, amma al'amarin ya fito ƙarara cewa shin kai wani yanki ka fito, yanki kaza ne ko yanki kaza. In dai daga yankin da ba ƴallele ba ne, to ba a yarda da kai ba. Don haka dole ne ko dai wanda ba musulmi ba, kuma wanda ya fito daga yankin da ba naku ba, shi ake so jagoranci ƙasa. Idan ba haka nan ba, ƙasan gabaki ɗaya ta rikice ta zama cikin yaƙi. Da haka jama'a mu gane wannan, ba maganan yanzu ba ka da abinci ba ne. Rashin abinci, in dai Allah ya baka da idanka da hannunka da ƙafafunka, za ka iya zuwa ka ɗan tsururuta wani abu, komin ƙanƙantar shi ka samu, to ka gode ma Allah. Amma zama irin wannan, har a samu waɗansu musulmi suna goyon bayan wannan zanga-zanga, suna fitowa suna kafaɗa da kafaɗa da kafirai da arna, wanda kuma in ka lura wannan zanga-zangan daga kudancin ƙasar nan ta taso. A arewacin Najeriya, duk inda kaje Kano inda aka yi zanga-zangan nan, ka ga suwaye suka fito zanga-zanga. Ka zo har wanda aka ɗanyi a Kaduna ɗin nan ɗan sama-sama, Allah ya saka ma gwamnatin jihar Kaduna da alkhairi da ta ɗauki matakai na dakushe wannan zanga-zanga. Ka ga suwaye suke fitowa, ƙarƙashin suwaye ake shirya wannan. Kuma wata irin zanga-zanga ce
za a rika kawo abinci abinci mai tsada ana kawo ana raba mutane masu zanga zanga ashe akwai masu zanga zanga akwai iyayenta a karkashin kasa wata zanga zanga ce ake dibo kudi ana zuwa ana raba ma masu zanga zanga har ana alƙawarin inda zaka shiga zanga zangan nan 2000 ya nuna akwai iyayen zanga zangan nan ba zanga zangan Allah da Annabi bane dama can musulunci bai da irin wannan zanga zangan ba da aka jama'a ina fatan matasan mu da dattawan mu don Allah mu shiga cikin taitayin mu mu sanya ma wannan makircin mu sanya idan dubaru da mu dube shi da kyau kuma don Allah dattawan mu da ku ne aka yi yaki a zamanin Saddauna aka kashe Saddauna ku dauko wannan tarihin a masallatan mu a ba dattawa dama limaman khams salawat a ba dattawa dama waɗanda suka halarci yakin da aka yi aka kashe Saddauna aka kashe tafawa balewa su zo kawai su ba mu labarin nan me ya faru menene ya faru a wancan lokacin wani laifi Saddauna yayi wani laifi tafawa balewa yayi da sauran manya-manyan arewacin Najeriya mummune musulmi masu da'awa zuwa ga Allah su ba mu labari a masallatan mu cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga sharrin da aka kullo ga hanyoyin da aka bi ga yadda ta kai ga an kai an kashe Saddauna tun daga wancan lokacin a fadi natija da irin mummunan sakamakon da hakan yi ma arewacin Najeriya yi ma al'ummar musulmi amma kar wani musulmi ya gangance ya ce zai shiga cikin wannan kar ya shiga sannan komi ta addu'a duk kullukullen da aka kullo da kullukullen kasashen waje naji America ta yi magana wata na neman wagwancin tarayyar Najeriya ta ba irin zanga zanga kariya su ba su dama su zanga zangan su naji OAU ta yi magana gwamnatin Najeriya kar ta matsa ma masu zanga zanga ta ba su dama su zanga zangan su tunda demokradiya ya halasta musu naji mataimakin shugaban kasa wanda shine mai lamba na biyu a kasan nan ya fito yana fadin eh ya san gwamnatin tarayya gwamnati ta gajiya ta kasa wani mataimakin shugaban kasa ne inde ba da makirci ba zai tuhumi gwamnatin shi cewa ta kasa shugaban gwamnonin Najeriya gwamnatin Ikiti ya fito yayin wannan magana ya ce eh ya san cewa ana yin abin da za a rika ana yin abin da ake fusata matasan Najeriya ya fito yayin wannan magana wannan zagon kasa ne shugaban gidan majalisa ya fito yayin irin waɗannan kalmomin duka wannan alama ce ta zagon kasa ga wannan gwamnati to idan duka yayawa na kai ake karewa naka sai naka ka rike nakan in aka gama da matsalan aka daidaita komi sai ka zo kai ka ta sanaka a gaba kai mishi fada in mata kama ka dige shi ka zage shi naka ne dai kana nan ka san naka ne amma maganin yanzu wai ba tsini na ma arewa komi ba duk yanzu mun gama wannan maganin yanzu maganar naka sai naka musulmi muke magana musulmi muke magana mu dauko wancan tarihin mu rika duba da aka jama'a mu jawo hankalin matasan mu kar wanda ya gangancin shiga cikin wannan zanga zanga mu jawo hankalin matasan mu kowa ya makan shi ta baibaye kar wanda ya participate ya shigo cikin wannan harkan zanga zanga kuma bari ma in gaya muku wani abu akwai wanda daga yanzu zuwa faduwar ranar yau zuwa safiyan gobe zuwa faduwar ranar ta a sake curo wata katuwan fitinan da yake in ba ku shiga wannan zanga zangan ba to za a jawo wata fitinan da sai kun shiga karfi da yaji suna nan sun yi shirye shirye fa jama'a ba komai ne zamu iya fadin shi ba amma dai mu ta'addu'a a ƙarshe kenan mu ta'addu'a duk wanda ke neman ya ruguza hadin kanmu duk wanda ke neman ya jefa mu cikin bala'in yaki da tashin hankali ya Allah ka mai da tashin hankali da yaki cikin al'umman shi
amin
duk wanda ke neman ya kashe mana shugabannin musulmi kafire su dauki ragaman al'amura to ya Allah ka hada shi fada da ƴan uwansa
amin
mu kuma Allah ka dawo mu da hadin kanmu ka tabbatar da mu akan gaskiya kuma wannan addu'a mu ta yin ta kanmu bata anan jama'a musulmi mu ta yin ta da daddare ne a cikin sujada ne kuma mun yi karatu kanmu ne yau da kullum mu ta addu'a Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya
amin
assalamu alaikum wa rahmatullahi